Sashen Hausa na Muryar Amurka kuka sake kamawa akan mita 17.25 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin radio na amfani, Sarauniya, Far'a, Nomad, Dalal da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu a ko ina kai tsaye a internet a voahausa.com. Masarar assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. An sace shugaban kungiyar gamayyar dariƙun Kiristoci a Najeriya mai suna Tekan.
Shi shugaban Tekan wato shine mai suna Reverend Dr. Emmanuel Nzigau wanda shine kuma president na Hekan wato Hadadiyar Ecclesia Christi a Najeriya wanda take a Kaduna.
Tala kyauta haka kuma zamu ji hukumar custom ta Najeriya sun haramta shigar da shinkafa ta hanyar bin iyakoki ta mota. Akwai kuma maimaitin shirin ciki da gaskiya, amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka isa kasar Argentina domin ziyarar kwanaki biyu da ke zama alamar ƙara inganta dangantaka tsakanin Amurka da Argentina, ƙasar da ke fuskantar matsalar komadar tattalin arziki. Kafin 12 dare agogon can, shugaba Obama ya isa birnin Buenos Aires. An shirya yau Laraba shugaba Obama zai gana da sabon shugaban kasar Argentina Mauricio Macri, wanda ya nuna alamar cewa yana son ya kulla dangantakar tattalin arziki mai ƙarfi da Amurka. Ana sa ran shugabannin biyu za su gabatar da jawabai a wajen liyafar cin abincin dare. Ziyarar shugaba Obama a ƙasar ta zo a daidai lokacin da ƙasar za ta cika shekaru 40 gobe Alhamis da fara mummunar mulkin kama karya a Argentina da ta zama sanadin mutuwa ko kuma ɓacewar kimanin mutane 30,000. Gobe Alhamis, idan Allah ya kai mu, Mr. Obama zai kai ziyara gandun da aka gina domin tunawa da waɗanda suka mutu.
Kafin ya isa ƙasar Argentina, sai da shugaba Obama ya ce lokaci ya yi da ya kamata Amurka da Cuba su gusa daga sabanin lokacin zaman doya da manja, su fara sabuwar tafiyar samar da makomar da dukkanin ƙasashen biyu za su amfana. Shugaba Barack Obama ya yi wannan furuci ne lokacin da yake yi wa 'yan Cuba jawabi a birnin Havana. An nuna wannan jawabi nasa a gidajen talabijin. Ya ce ya je Cuba ne domin ya miƙa wa 'yan ƙasar hannun abokantaka. Shugaba Obama ya yi wannan furuci ne a jiya Talata da rana, sa'o'i da dama kafin ya taso daga ƙasar. Ya ce lokaci ya yi da ya kamata a mance da duk wani abubuwa da suka faru a baya.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun gabatar da hoton wanda ake nema, wanda kuma ake zaton yana da hannu a hare-haren ta'addanci da aka kai filin saukar jiragen sama da kuma tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels da suka kashe akalla mutane 34. Hoton da aka ɗauka daga faifan bidiyo ya nuna wani mutum sanye da baƙar hula da kuma tabarau. Yana tura keken dakon kaya, yana tafiya kusa da wasu maza guda biyu da ake kyautata zaton masu harin ƙunar baƙin waken ne. Hukumomi sun ce mutumin da ake nema ya arce daga filin saukar jiragen sama. Haka kuma 'yan sanda sun ce sun gano wani bam da wasu sinadarai ko kuma ababen kimiyya da kuma tutar ƙungiyar ISIS a sumaman da suka kai wani gida a wata unguwar birnin Brussels a lokacin da suke neman mutumin. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren na jiya Talata, fiye da mutane mai tanne suka ji rauni. A wani labarin kuma, kamfanonin dillancin labarun ƙasar Turkiya sun ba da rahoton cewa 'yan sandan ƙasar sun kama mutane da yawansu ya kai 7 da ake zargin cewa wakilan ƙungiyar ISIS ne. 'Yan sanda sun yi kamen ne a sumaman da suka kai jiya Talata a wurare da dama a birnin Istanbul. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan sanda sun ɗauki matakin ne bisa bayanan da 'yan sandan leƙen asirin ƙasar Jamus suka tattara. Haka kuma a jiya Talata, jami'an tsaron Turkiya suka hana mutane 10 da ake zaton 'yan ta'addan ƙungiyar ISIS ne shiga ƙasar, waɗanda ƙila sun yi ƙoƙarin sata shiga ƙasar ta daga Siriya. Ɗaya daga cikin mutanen da aka kama yana sanye da rigar harin ƙunar baƙin wake da ke shirin tarwatsewa.
Gwamnatin Najeriya tana bin matatar mai ta NNPC dala biliyan 25 na kuɗin da aka samu daga danyen man fetur da aka sayar. Wani kwamitin sa ido da ake cewa RMAFC a takaice ne ya bayyana haka a wata sanarwar da mai magana da yawun kwamitin Ibrahim Muhammad ya gabatar a ranar Litinin yana cewa kuɗin da aka sayar na danyen man fetur a tsakanin shekaru ta 2011 zuwa shekara ta 2015 ne. Najeriya ce babbar ƙasar da tafi kowace arzikin mai a nahiyar Afirka. Kamfanin dillancin labarin Reuters ya ba da labarin cewa a kwanan nan ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC ta gabatar da bayanin cewa Najeriya kan samu kimanin dala biliyan 77 a duk shekara daga cinikin mai. To amma duk da haka kimanin kashi 2 daga cikin 3 na 'yan Najeriya suna fama da talauci. Labaran sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An sace shugaban kungiyar gamayyar ɗariƙun Kiristoci ta Najeriya TECAN tare da neman kuɗin fansa. Wakiliyarmu Zainab Babaji ce ta aiko mana da wannan rahoto.
Kungiyar tarayyar ikkilisiyoyi a Najeriya wato TECAN ta tabbatar da sace shugaban kungiyar da wasu manyan limaman addinin Krista guda 2. TECAN dai wata kungiya ce ta gamayyar ɗariƙun addinin Krista da ke da shalkwata a nan birnin Jos. Sakataren kungiyar ta TECAN Reverend Moses Abuga ya tabbatar min da cewa an sace limaman addinin guda 3.
Shi shugaban TECAN wato shine mai suna Reverend Dr. Emmanuel Enzigau wanda shine kuma president na HECAN wato Hadadiyar Ecclesia Christi a Nigeria wanda take a Kaduna. Salina shine kuma chairman ko kuma mu ce head of block wanda muka muna saba ce shugaba na TECAN Ekwa block wanda muke a karkashin Christian Association of Nigeria wanda headquarters tana Abuja. Muna nan ajiya mun yi magana da safe tare da shi, magana sosai har yana maganganu akan shirin zabe da za a yi na kan na national da za a yi na president na kan kuma za a yi wannan a watan 5. So shine ya kira ne yana mun bayani akan wannan zaben. Can da rana sai na samu labari cewa ai an sace shi, kuma ba shi kadai ba, da waɗansu pastor tribu na HECAN Hadadiyar Ecclesia Christi Nigeria wato shi Reverend Emmanuel Enzigau wanda shine shugaba na HECAN da matemakinsa Reverend Elia Anto da kuma daya Reverend wanda yayi retire ana ce da shi Reverend Yakubu Zarma. Har yau ba mu san inda suke ba. Gaskiya a matsayin ecclesia muna cike da damuwa da bakin ciki akan abin da ya faru. Za mu shiga addu'o'i da azumi domin mu ga yanda Allah zai maganta wannan maganan.
Amma kun tuntubi jami'an tsaro?
Lokacin da nake magana ma shi secretary ya ce yana tare da yan sandan ma.
To amma kun samu bayanin ko waɗanda suka sace sun ko abin da suke bukata daga gare su?
Da farko da an so a sake guda ɗaya daga cikinsu akan rashin lafiya da yake yana fama da shi, an yi masa operation. To an so a sake shi, to suka yi magana da cewa to shi za a sake shi amma su guda 2 da suka rage abinda ake bukata daga wurin mu shine miliyan 100, ba mu da wannan kuɗi. Sai dai muna roƙon Allah ya yi mana ceto.
Reverend Moses Abuga kenan sakataren kungiyar TECAN. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Hukumar Custom ta Najeriya sun haramta shigar da shinkafa cikin ƙasar ta kan iyakar mota. Hassan Umar Tambuwal yana ɗauke da cikakken rahoton.
Hukumar Custom ta Najeriya ta hana shigowa da shinkafa a iyakokin Najeriya ta ƙasa. Controller Custom mai kula da jihohin Osun da Oyo, Ogunkoya TBM ne ya bayyana hakan a lokacin da yake nuna wa taron manema labarai manyan motocin da sun ka kama shakida buhuwan shinkafa, tsofaffin tayoyi, jarkunan man girki a headquarters Custom dake Ibadan a jiya Talata.
Importation of rice is not banned. If you have rice, you can bring them through to the seaports. But coming through the land borders is banned.
Is Mr. Ogunkoya yace ba hana shigowa da shinkafa a Najeriya ba idan mutum yana da shinkafa to ya shigo da ita ta ruwa amma an hana shigowa da ita ta iyakokin ƙasa na Najeriya saboda sun gano cewa ba su samun kudaden shiga ta wannan haujin Ogunkoya yace sun kwace buhuhuwan shinkafa 400 da kuma jarkunan man girki 290 a cikin wata babbar mota a yankin birnin Oshogo controller Kwastan mai kula da jihohin Osun da Oyo ya ƙara da cewa sun kama wata babbar mota samfurin bulbu shaƙe da tsofaffin tayoyi da anka kama ran 21 ga wannan watan Maris da muke ciki duka ababen da sun kama sun kai kudade nawa
the DPV of the seizure is 19,744,965 naira
yace kudaden su sun kai naira miliyan 19 da 744 da 965 Ogunkoya TBM ya gargadi masu son yin fasa kwauri ba bisa ka'ida ba da su san inda dare yayi musu ko kuma dauki matakin shari'a akan su Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
maso zowa open koye open maso zowa gona koye gona
to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wakar marigayi Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba
kiga mutum na da 65 bisa 50 wani na da 46 bisa 40 sannan duk waɗanda aka yi wannan ƙarin girma babu musulmi ko ɗaya a ciki muna so gwamnati ta zo ta duba wannan abu da idan rahama idan mu ne muke ba mu da gaskiya akan wannan kokin da muka yi to a hukunta mu idan kuma su ne waɗanda ba su da gaskiya to muna son gwamnati ta zo ta yi hukunci akan shi
jama'a assalamu alaikum a yau ma muna hukumar gwamnatin tarayyar Najeriya mai suna hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin Najeriya a ƙasashen waje ko kuma Najeriya Export Promotion Council a turance ko dai NEPC a takaice a wannan hukuma yanzu samun ƙarin girma ya zama sai idan kai dan wata kabila guda ta Najeriya ce ba ma wai a boye ake wannan abu ba domin kamar yadda muka bayyana a shirin da ya gabata muna rike da kofi na jarabawar ƙarin girma da aka yi wa ma'aikatan wannan hukuma inda kiri-kiri aka ƙara ma wasu maki har ma suka samu maki fiye da abin da ya kamata a ce mutum ya samu idan da ya amsa dukkan tambayoyin da aka yi masa daidai a shekarar da ta shige ta 2015 hukumar ta bunƙasa sayar da kayayyakin Najeriya a ƙasashen waje ta gudanar da wannan jarabawa hukumar da aka damƙa mata alhakin gudanar da jarabawar dai ita ce cibiyar haɓaka gudanar da mulki ko Center for Management Development CMD a takaice kamar yadda muka faɗa a shirin da ya gabata jami'in da ya kula da wannan jarabawa a madadin cibiyar ta CMD shine Mr. JB Muhiya jami'in cibiyar mai kula da yankin Abuja shine kuma ya sanya hannu kan sakamakon wannan jarabawa jarabawa da ma'aikatan hukumar NEPC suka yi domin ƙarin girma an raba ta gida uku tambayoyi akan kwarewar mutum kan mukamin da yake nema da su samu maki 50 cikin 100 tambayoyi akan tsari da dokokin ayyukan gwamnati za su dauki maki 40 daga cikin 100 yayin da sauran maki 10 cikin 100 za a bayar kan tambayoyi na al'amuran yau da kullum a cikin waɗanda suke jarabawan nan akwai wata ƴar uwar muƙaddashin shugaban wannan hukuma wato Mr. Muraina Olajide Ibrahim. Sunanta Fatima Bosede Lawan. Tana da ƙawa da suke aiki tare mai suna Ajibola Akande. Abun mamaki shine kowacce su ta samu maki 27 cikin 40 a sanin tsarin ayyukan gwamnati. Kowacce su ta samu maki 38 cikin 50 a sanin kwarewa kan aiki. Kuma kowacce su ta samu maki 9 cikin 10 a sanin harkokin yau da kullum. Dukkan su biyu an yi musu ƙarin girma. Haka irin wannan abun mamaki ya faru ga wasu mataimakan daraktoci guda biyu. Mr. Babatunde Olusegun Faleke da wani aminin sa mai suna Mr. Samuel Abolaji Oyeyipo. Dukan su sun samu maki 29 cikin 40 a sanin tsarin ayyukan gwamnati. 44 cikin 50 a kwarewa kan aiki da kuma 8 cikin 10 a harkokin yau da kullum. Dukan su biyun an yi musu ƙarin girma zuwa muƙaddasan daraktoci. To amma wani abu na ƙarara shine yadda aka yi ƙarin maki fiye da kima ma wasu har kai ga an ba su ƙarin girma. Misali akwai mai suna Mr. Oga wanda aka ba shi maki 20 a jarabawar da kwata-kwata maki 10 mutum yake iya samu idan ya amsa dukkan tambayoyin daidai. Akwai wani mai suna Mr. Rufus Duro Dai daga jihar Ondo wanda aka ba shi maki 17 a jarabawar da iyakacin makin ta 10 ne aka ƙara masa girma zuwa mukamin mataimakin director. Akwai wani lauya mai aiki da ofishin babban director hukumar Ezra Yakusak wanda aka ba maki 14 a jarabawar da iyakacin makin ta 10 ne shi ma aka masa ƙarin girma zuwa mukamin muƙaddashin director. Sai kuma wani ɗan jihar Niger Tilo da ya ci more irin wannan ƙarin maki mai suna Bello Ibrahim Noma wanda aka ce ya samu maki 46 a cikin bangaren jarabawar da iyakacin makin sa 40 ne idan mutum ya amsa dukkan tambayoyin da aka masa daidai. Wani abun duba kuma shine yadda a duk cikin mutane guda hudu da aka yi makarin girma zuwa mukaman daraktoci babu musulmi ko guda daya. Daga cikin mutane guda 7 da aka ba mukamin muƙaddasan daraktoci babu musulmi ko guda daya. Sannan kuma daga cikin mutane guda 5 da aka ba ƙarin girma zuwa mataimakan daraktoci babu musulmi ko guda daya. Tijani Zakari na ɗaya daga cikin mataimakan daraktocin wannan hukuma da wasunsu da suka rubuta takardun kuka ga hukumomi. To amma sai aka fara yi musu biti da kulli. Yace a bayan ƙara ma wasu maki da rage ma wasu an kuma soke wasu daga cikin mukaman da ya kamata a ce an ba su. A bayan da aka gano cewa duk da wannan murdiya da aka yi su ma za su iya samu su haye. Don haka sai aka ce an rufe waɗannan kujerun ba za a cike su ba. Yayi misali da wani wanda tsakaninsu rabin maki ɗaya ne kawai kuma ya girme shi da shekaru 4 kan wannan mukami. To amma aka ɗauko shi aka ɗora shi a samansa.
Duk da ayin da suka yi ɗin nasu na abu da duka abin da suka ce mun ina da shi 67 da rabi. Wanda kuma ya zo baya na wanda shekara 4 na bashi an ce wai yana da 68. Amma shi sai aka ce an bashi ne ba za a bani ba saboda babu gurbi. Sai muka to a ce babu kansi kuma mu a cikin department da ke akwai akalla department 11 ke akwai. To directors guda 4 kawai ke akwai, akwai cikon guda 7 da za a yi. Amma 4 kawai aka ba. To muka ce to sun zama 7 kenan ina sauran department 3 suka ce an rufe su kuma. Saboda ai sun samu takarda cewon wannan departments din suna da damar su rufe su saboda ka su rufe su da ka ba za a tura mutane gaba ba. Bayan mun yi jarbawan mun cin sai sannan aka je aka ce an samu takardar rufe su. Kuma ita wannan takardar rufe su da aka ce an samu ita kanta ba ta da makama bare tushe saboda babu ministan da muka ga ya rubuta wannan takarda. Babu wani kaman a ce ko da fa mun sakatare ba na ministry ya rubuta wannan takarda. Kawai wani mutum ya rubuta takarda ya ce an umarce shi ya rubuta amma daga karshe sai ya rubuta sunan shi. Kamar ya ce an umarce ni in ga muku cewa an rage abu kaza zuwa kaza. To me kun ce wani ne ya umarce ni daga karshe abinda Bature ake kira a wurin aiki sign for the minister honorable minister sai ya rubuta sai signin sunan shi ya ce inji ni. To abinda ya faru kenan kuma duk akwai wadannan takardun mun ba su committee na National Assembly suna bincike a kansu.
Akwai ma'aikata ta gwamnati da ke sa ido akan ayyukan ku duka. kun kai wannan korafin zuwa gare ta?
Wato mun rubuta mun kai ita ministry to amma har yanzu ba mu samu wani bayani ba ko wani response daga wurin su har su shugaban da bunin namu ma GSK ga bana saboda wata shida yayi magana mu ya zama magana banza ta zama belated saboda haka babu abin da za a yi kamata ma yi a hukunta mu mun yi kasafi wata shida ya wuce dama lokacin ne idan kana da wani korafi zakai
wace mataki aka dauka akan ku kenan tunda an ce kun yi kasafi
to daya daga cikin matakan da suka dauka akan mu shine suka ce za su mana transfer da za su tarwatsa mu ai sai in mun hadu ne sannan kanmu zai hadu mu rika neman hakkin mu saboda haka a cikin wannan shirye-shiryen da aka transfer ma ni an kai ni garin da babu wa da office wato duk yawancin transfer da aka yi duk wanda ba aka kakkai su akalla duk wadanda ake son a yi musu wato shi cin fuska din ko victimization an kai su wurare wanda akwai inda za su samu wuri su zauna akalla akwai office to amma ni sai aka kai ni ma inda babu wa da office saboda haka ban san yanda zan je in yi aikin ba kin ga dai sai salin cewon akwai cin fuska to sannan duka sauran wanda aka dauka aka kai dukkan su ƴan arewa ne in bayar daga mutum guda uku waɗanda su an kai su ne kuma suka zama manya su ƴan kudin su ne za su shugabanci Lagos South West da South East waɗanda aka yi su ne shugabanni sannan duk waɗanda aka yi ma wannan ƙarin girma babu musulmi ko ɗaya a ciki
to amma waɗanda aka debo a bayan ku da aka ce yanzu su ne suka zama shugabanni akan ku Yarbawa ne su
eh ɗaya daga cikin su ma ya riga yayi transferring service din shi ya koma wata ma'aikata daga baya sai muka ganshi a office sai aka ce an yi reinstating din shi wato an sake dawo da shi wurin wanda a dokan aiki gwamnati idan kai transfer na service ɗinka akwai bambanci da abin da ake kira secondment shi in kai transfer duk ka tafi ne gabaki daya baka sake dawowa to amma shi sai gashi ya dawo aka ce mana an reinstating nashi sannan aka bashi wannan dama bayan mu yake da shekara 4 sai aka zo aka yi musu jarabawa suka iske mu gashi an biya mu mun zo kudin da zamu zo a jarwa da mu sai ba a yi mana ba aka ce a'a ba za a yi mana yanzu ba sai daga baya sai aka yi musu sai suka iske mu shine sai muka zauna da su muka kare shekara ta 4 su kuma suka iske mu suka zama sun zama qualified shine sai aka yi musu jarabawa aka hada mu da mu da su aka yi wannan jarabawa wanda shine sai aka dauko su kuma sai aka dora su akan mu suka zama su ne shugabannin mu
aka ce dubba ku ci ba
aka ce dubba mu ci ba to kamar yanda na fada kuma sai gashi sakamako ya nuna duk mun ci wannan jarabawar an je an cancanza sakamakon jarabawa saboda haka muna so gwamnati ta zo ta duba wannan abu da idan rahama idan mu ne muke ba mu da gaskiya akan wannan kokin da muka yi to a hukunta mu idan kuma su ne waɗanda ba su da gaskiya to muna son gwamnati ta zo ta yi hukunci akan shi
a shirin mu na gaba za mu ji hujjojin shugabannin hukumar ta NNPC na yin ƙarin girma ma ƴan uwansu da danna haƙƙin waɗanda akasarin su ƴan arewacin Najeriya ne a huta lafiya
yanzu kuma sai mu je ga sharhin jaridun arewa
sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar leadership da daya daga cikin manyan labaranta da ke nuna yadda gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kafa kwamitin binciken tsohuwar gwamnatin da ya gada a jihar domin kwatu naira miliyan 70 da ake zargin tsohuwar gwamnatin Ibrahim Shehu Shema ta yi awan gaba da su a can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa kungiyar ƴan uwa musulmi mabiya ɗari ƙarshe a Najeriya ta kai gwamnatin Najeriya da masojojin ƙasar kotun duniya bisa zargin mummunan kisan da ta ci sojojin Najeriya sun yi wa mutanen ta a birnin Zaria wata kotu a birnin Yunagoa ta amince da bada belin Yunusa Dahiru dan asalin jihar Kano nan da aka yi zargin ya sace yarinyar nan Ise Ururo akan naira miliyan 3 wannan na daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust a bangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke ambato ƴan majalisar dokokin jihar Kano suna musanta wani labarin da ke nuna cewa sun karbi cin hancin naira miliyan 17.7 kowannen su daga hannun gwamnatin jihar Kano Abdullahi Ganduje domin su nuna goyen baya gare shi na cire jarhula da ke nuna goyen baya ga tsohon gwamnatin jihar Kano Sanata Rabi Musa Kwankwaso. A shafinta na harkokin kasashen waje jaridar ta Daily Trust ta bada labarin yadda dan takarar jam'iyyar Adawa ya lashe zaben shugaban kasa a jamhuriyar Benin. Jaridar Blueprint ta yi daya daga cikin manyan labaran ta ne da wani rahoton da ke nuna yadda tsohon gwamnatin jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya sayar da filayen da ke zagaye da dutsen Nana Zumarok da kuma madatsar ruwa na Gurara ga wasu mutanen da ke kusa da shi kamar yadda jaridar ta bayyana. Haka zalika jaridar ta Blueprint ta bugo labarin yadda rundunar sojin Najeriya ta halaka ƴan kungiyar Boko Haram su 19 a ciki har da wani da ake zaton shugaba ne a cikin kungiyar a can garin Dalori dake cikin jihar Borno. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da labarin ta dake nuna yadda hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA tare da ƴan majalisar dokokin Najeriya suka kai gudunmuwar kayayyaki ga ƴan gudun hijirar da rikicin kabilanci na jihar Benue ya raba da gidajen su. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Sai kuma sakonnin da kuke bar mana ta hanyar wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Ni ne Sani Balak da ke garin Guru Hausare a jihar Yobe. Ina ba wa mutanen Yobe shawara a kan halin da ake ciki a Yobe. Da mutanen suna shan wahala, ɗan PDP ya kamata su tsaya su yi gyara tunan su. Na farko gyaran da za su yi gwamnati ita Allah ne yake ba da ita. Tun 99 muke fitowa muna neman mulki a Yobe, Allah bai dawo ba. Mun san 2019 muna raye PDP za ta iya karɓar Yobe. Amma sai an yi gyara gaskiya, ko PDP sai sun fitar da candidate ɗan takara mai kyau. Kuma ina jan hankali da NPDP gwaji da cewa ba ma yin adawa don gwamnati ta yi mu gaskiya. Kuma akwai wani gwamnati ta rona mu saboda cewa wanda suke siyasa ba a kula da shi. Kamar especially talakawa wanda suke ra'ayin PDP sun sun zo sun ce za su zaɓi gwamnati, za su yi PDP ba su gwamnati ba ya a kore su da ta yi. To amma ya kamata a gyara tafiya ta kyau. Sun son samu ne a ba sani ne shugaban jam'iyyar PDP na yau. Shi ne wanda za a zo a haɗa kai ba wani kabilanci a zo a yi tafiya ɗaya. Don ana can wahala a yau kowa ya riga ya san cewa ana can wahala kuma ana talauci a jihar Yobe. Don Allah don Annabi a zo a yi gyara tafiya ta kyau a yafi juna tsakanin kowanne ya da aka ga aka fata. Inda kan ƴan takarkari manyan ƴan jam'iyyar mu na PDP su zo kununta a zo a samu canji a jihar Yobe. Ni ne Sani Balak da ke Guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Na gode gore.
Kafin mu rufe shirin ga labarai amma a takaice.
Shugaba Barack Obama na Amurka isa kasar Argentina domin ziyarar kwanaki biyu da ke zama alamar ƙara inganta dangantaka tsakanin Amurka da Argentina, ƙasar da ke fuskantar matsalar komadar tattalin arziki. Kafin sha biyun dare agogon can shugaba Obama ya isa birnin Buenos Aires. ‘Yan sandan ƙasar Belgium sun gabatar da hoton wanda ake nema, wanda kuma ake zaton yana da hannu a hare-haren ta'addanci da aka kai filin sauka jiragen sama da kuma tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels da suka kashe aƙalla mutane 34. Hoton da aka ɗauka daga faifan bidiyo ya nuna wani mutum sanye da baƙar hula da tabarau yana tura keken dakon kaya yana tafiya a kusa da wasu maza guda biyu da ake kyautata zaton masu harin ƙunar baƙin waken ne. Gwamnatin Najeriya tana bin matatar man NNPC dala biliyan 25 na kuɗin da aka samu daga cinikin ɗanyen man, wato man da aka sayar tsakanin shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2015. Kafin shugaba Barack Obama ya isa ƙasar Argentina sai da ya ce lokaci ya yi da ya kamata Amurka da Cuba su gusa daga sabanin lokacin zaman doya da manja su fara sabuwar tafiyar samar da makoma da dukkan ƙasashen biyu don su amfana. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne lokacin da yake wa ‘yan Cuba jawabi a birnin Havana inda aka nuna jawabin nasa ta gidajen talabijin.
Da takaitattun labaran muka kammala shirin namu na hantsi sai kuma jima da ranar za a ji abokan aiki. Yanzu a madadin ita Jummai Ali da ta tayani gabatarwa sai Chibahiro Dodone da ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau Jonah Cummings. Usman Ahmad Kabar ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Ba zama lafiya.